Da yake ma jawabi wajen kaddamar da wannan sabon shirin na tada koma da tattalin arzikin matasan Arewa maso gabashin Najeriya, wato joint da Balahira Boko Haram ta fi shafa, mataimakin shugaban kasan Professor Yemi Osinbajo ya ko bayyana kudirin gwamnatin Najeriya ne na samar da yanayi da kuma sinadaran da suka wajaba domin tada koma da al'umman wannan yanki da ma Najeriya kwata. Yemi Osinbajo, wanda mataimakin gwamnan jihar Adama injiniya Matis Babale ya tarbe shi, ya ce muddin Najeriya ana son a ci gaba, to fa labudda sai gwamnatoci sun mai da hankali wajen fannin kimiyya da kuma kere-kere kamar yadda lamarin yake a wasu kasashe.
The insurgency in the northeast, this is certainly one of those silver linings.
Matasan Najeriya na bukatar tashi tsaye ta fannin kere-kere da kuma samar da hanyoyin dogaro da kai, a don haka ne ma aka zakulo waɗannan da suka kware guda 25 daga fannoni da dama da za a horas, a kuma tallafa musu domin su masu taimaka a yunkurin da gwamnati take na sake gina wannan shiya da cikin Boko Haram ta fi shafa. Nan gaba, baya ga wannan shiya, za a kuma kaddamar da irin wannan shirya a sauran shiyoyin Najeriya guda 6, gami da ɗaya a jihar Lagos da kuma babban birnin tarayya Abuja.
We plan to have 6 innovation hubs across the country. This is just one.
Suma jawaban su mukaddashin gwamnan jihar Adama injiniya Martin Babale da kuma sakataren gwamnatin jihar Dr. Umar Bindir, dukkanin su sun koyaba ne da wannan shiri da suka ce ya zo akan gaba.
And all the success in the north are colored red. These are no more.
To wai kome jami'an kungiyoyi da ma kamfanonin da aka gayyato domin bada horon ke cewa Malam Fahad Garba Aliyu na ko cikin wadanda aka gayyata domin bada shawara ya kuma bayyana irin gudunmawar da za su bada.
An gayyace mu wajen 6 ko 7 daga gurare daban-daban daga kasan nan don mu zo mu ji abubuwan da suke da mu ba su shawara, kuma mu tabbatar cewa mun koya musu abin da ya kamata su sani, saboda in sun ban nan su je su implementin su wannan solutions din nasu.
Shi da wannan sabon yunkuri baya ga gudumar gwamnatin Najeriya, haka nan akwai sa hannun kungiyar bada agaji ta kasa da kasa, wato Red Cross International RCRC a takaice, wanda ke da zimmar mai da hankali kan yan gudun hijira. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.